Assalamu alaikum jama'a, yau shirin takaitattun labaran wasanni daga Bauchi zai kawo muku tarihin kafar hukumar kwallon kafar Najeriya wanda ake kira da suna NFF a yanzu. An da ya kafa hukumar ce a karon farko a cikin shekarar 1945, wato kimanin shekaru 75 da suka shuɗe, a yayin da kuma aka kirkiro da ƙungiyar kwallon kafar ƙasar na farko a shekarar 1949, kimanin shekaru 71 kenan. Hedkwatar hukumar kwallon kafa ta Najeriya na birnin Abuja. Ƙungiyar kwallon kafar ta yi shugabanni guda 39 tun kafata zuwa yanzu, da suka hada da Turawan Ingila su guda 7, sauran kuma 'yan Najeriya ne. Bari na fara kawo muku jerin sunayen shugabannin hukumar 'yan kasar Birtaniya. Mutum na farko sunansa Pa Mulford, sai Pius Quest Anthony, sai D.H. Holly, sai P. Harvey, sai N. Myler, sai Dennis J. Slattery, sai kuma R.B. Allen. Waɗannan ne shugabannin hukumar kwallon kafa na Najeriya waɗanda ba 'yan gida ba. Idan muka dawo kan 'yan Najeriya kuma, mutum na farko da ya rike shugabancin hukumar a shekarar 1960 shi ne Godfrey Amachere, sai F.A. Ogunmuyiwa, sai Louis Edith May, sai M.S. Adawale, sai kuma A.B. Osula, sai Francis Giwa Osage, sai Ishola Bojulaye, sai Chuba Efezu, sai kuma Godfrey Amachere a karo na biyu kenan. Sauran su ne Kanar Kevin Lawson, sai Commodore Edwin Kintebe, sai Ademola Adioba, sai Brigadier Emmanuel Shotomi, sai Ladi Dankaro, sai Kanar Mike Okwechime, sai kuma Commodore Edwin Kintebe a karo na biyu, sai Tony Ikezobo, sai kuma Yahaya Obakwolo, sai kuma Chuba Ifezuwa shi ma dai a karo na biyu kenan, sai kuma Ifam Okon a matsayin shugaban wucin gadi, sai kuma Tony Ikazobo a karo na biyu. Sauran sun hada da Yusuf Ali da kuma Ifam Okon a karo na biyu, sai kuma Amos Adamu, sai Emeka Omeruwa, sai Abdulmumini Aminu, sai kuma Kojo Williams, sai Dominic Onea, sai Ibrahim Galadima, sai Sani Lulu, sai Aminu Magari, sai kuma Amaju Melvin Finnick wanda kuma shine shugaban hukumar mai ci a yanzu. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafa ta bayyana mutuwar Malam Abba Kyari da cewa babban rashi ne aka yi a Najeriya. Hukumar kwallon kafar ta ce ba ta da shakku ko da na dakika guda dangane da irin gudunmawar da marigayin ya bayar a harkar bunƙasa kwallon kafa. Hukumar ta bayyana marigayi Malam Abba Kyari da cewa mutum ne mai saukin kai da kuma daraja dan adam. Sannan ta ce kasancewarsa a filin jirgin sama domin tarban 'yan kwallon kafa na matan Najeriya a nasarar da suka yi na gasar nahiyar Afirka da aka fafata a ƙasar Ghana a watan Disamban shekara ta 2018 ya cancanci a yaba masa. A gefe guda kuma, haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwallon kafa ta Super Eagles da kuma mai horar da 'yan wasan sun aike da saƙo na haɗaka inda suke buƙatar 'yan Najeriya da su bi dokokin hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka na ƙasar Najeriya kan batun cutar corona. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.